Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yau ranar Laraba 2 ga watan Mayu na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafi da su, da farko ga kanin labarai.
Wani tsohon lauyan shugaban Amurka Donald Trump ya ce mai yiwuwa a yi amfani da doka wajen tilasta ma shugaba Trump ya bayar da ba'asi a binciken katsalandan ɗin Rasha. Wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce dole ne ƙasar Myanmar ta gudanar da cikakken bincike kan gallaza ma 'yan Rohingya da aka yi. Sannan Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce cikin mutane 10 a duniya guda 9 na shakar gurɓatacciyar iska mai lahanin gaske.
To Allah ya kyauta. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa yawan waɗanda suka rasa rayukansu a harin ƙunar baƙin waken da aka kai jiya Talata a garin Mubi jihar Adamawa ya ƙaru. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta hana shigowa da magungunan da ke da sinadarin codeine don magance matsalar shan miyagun magungunan a ƙasar. Muna kuma ɗauke da rahoto akan ƙoƙarin da 'yan ƙungiyar ƙwadagon Najeriya ke ci gaba da yi na neman gwamnati ta yi masa ƙarin albashi. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin Himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wani tsohon lauyan shugaban Amurka Donald Trump ya ce mai yiwuwa mai bincike na musamman kan katsalandan ɗin Rasha ya yi amfani da doka wajen tilasta ma shugaban Amurka Donald Trump gabatar da ba'asi a gaban binciken. John Dowd ya gaya ma kamfanin dillancin labaran Associated Press da kuma na Reuters cewa mai bincike na musamman Robert Mueller ya ambaci yiwuwar gabatar da umarnin bayar da ba'asin ga shugaba Trump a yayin wata ganawa da tawagar lauyoyinsa a watan Maris. Wannan kalamun na Dawood ya tabbatar da wani labarin da jaridar Washington Post ta wallafa tun farko. Dawood ya fice daga tawagar ta lauyoyin da ke kare Trump jim kaɗan bayan da suka gana da Mueller. Mueller dai na binciken gano ko shin kwamitin yakin neman zaben Trump ya haɗa baki da Rasha a wajen yin katsalandan ɗin ta yi a zaben, da kuma ko shin Trump ya yi yunkurin yin zagon ƙasa ga shi binciken kansa. Trump dai ya sha musanta cewa kwamitin yakin neman zabensa ya haɗa baki da Rasha wajen yin katsalandan a zaben na shekara 2016. Yana mai kiran binciken da Mueller ke yi bita da ƙulli. Wata babbar tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Talata ta ce dole ne ƙasar Myanmar ta gudanar da bincike kan gallaza ma 'yan Rohingya da ake zargin an yi. Tawagar ta kwamitin sulhu Majalisar Ɗinkin Duniya ita ce tawagar jami'an ƙasa da ƙasa mafi girma da ta taɓa zuwa jihar Rohine ta ƙasar Bama tun daga watan Agustan bara, lokacin da hare-haren da aka riƙa kai wa al'ummar musulmi suka tilasta mutane sama da 700,000 tserewa zuwa ƙasar Bangladesh saboda cetar ransu. Jami'an Amurka da na Majalisar Ɗinkin Duniya sun bayyana hare-haren da ake kai wa 'yan Rohingya ɗin da cewa kisan ƙare dangi ne. Muddin ana son a yi adalci, tofa dole ne a yi bincike sosai, a cewar jakadiyar Burtaniya a Majalisar Ɗinkin Duniya Karen Pierce a jiya Talata. Ta ƙara da cewa gudanar da bincike ko a matakin ƙasa da ƙasa ko a matakin ƙasa ɗaya kawai ba shi ne ba, muddin dai aka yi binciken gaskiya. Ta ce to ƙasar ta Myanmar ta gudanar da bincike ko kuma dai kotun shari'ar manyan laifuka ta duniya ta gudanar da binciken. Jakadun sun gana da manyan jami'an gwamnatin Bama, ciki har da shugaba Aung San Suu Kyi da kuma hafsoshin sojan ƙasar Janar Min Aung Hlaing. sun kuma tattauna kan buƙatar ganin an samar da yanayin da ya dace saboda ƴan gudun hijirar su koma gidajensu. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce cikin kowane gungun mutane goma da ke duniya guda tara na shakar gurɓatacciyar iska, kuma gurɓatacciyar iska ta cikin gida wadda ba a cika ganewa ba ita ta fi illa. Rahoton baya-bayan na Majalisar Ɗinkin Duniya ko kuma Hukumar Lafiya ta Duniya ya ce gurɓatacciyar iska na kashe mutane miliyan 7 a kowace shekara, kuma al'ummomin da ke fama da matsatsi a Afirka da Asiya sun fi cutuwa. Wannan babbar matsala ce da ba za mu lamunta da ita ba, a cewar jami'ar hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta WHO Dr. Maria Nera. Gurɓatacciyar iska a cikin gida ko waje dukkan kai ga bugun zuciya ko cutar huhu da kuma mugunyar cutar nan ta numfashi wato asma. A yayin da akasarin mutane suka fi danganta gurɓacewar iska da turiri da hayaƙin da ke fitowa daga masana'antu da motoci, rahoton na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna cewa gurɓacewar iska cikin gida da na sanadin mutuwar mutane wajen miliyan 4 a duk shekara. Haramta ma 'yan ƙasar Filifino zuwa ƙasar Kuwait neman aiki da gwamnatin Filifino ta yi bayan gano gawar wata 'yar Filifino mai aikace-aikacen gida a Kuwait zai janyo rasa wurin samun abin rufin asiri ga ma'aikatan sai ko in ƙasashen biyu sun cimma jituwa. Umarnin hana zuwa Kuwait aiki da ƙasar Filifino ta sanar a watan jiya zai ci gaba da aiki har sai ƙasar ta Filifino da kuma ƙasar Kuwait da ke yankin gabas ta tsakiya sun daidaita kan sharaɗi da kuma yanayin yin aiki a Kuwait ɗin, a cewar ofishin shugaban ƙasar Filifino Rodrigo Duterte ranar Litini. A halin yanzu kan an hana masu sana'ar kwasar 'yan ƙasar Filifino zuwa ƙasar Kuwait aiki, a cewar ofishin shugaban ƙasar kwana guda gabanin nan, yayin tsawaita wa'adin hana kwasar 'yan Filifino wanda aka sanar tun a watan Janairu. An tsinci gawar ma'aikaciyar 'yar Filifino a wani gidan da aka fice daga ciki tun a shekara 2016. Tokar fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani babban shugaban cocin Katolika na ƙasar Australia mai suna Cardinal George Pell zai fuskanci shari'o'i kashi biyu masu nasaba da lalata. Lauyoyin Cardinal Pell ɗan shekaru 76 da haihuwa da masu gabatar da ƙara sun gaya ma kotun a birnin Melbourne a yau ɗinnan Laraba cewa sun amince a raba zarge-zargen ta yadda za a yi shari'ar kashi biyu, kuma ana kyautata zaton kowace shari'ar za ta ɗauki imanin makonni 5. Ba a daidaita koko ba a dai bayyana cikakken zarge-zargen ba. Jiya Talata wata kotu ta zartar da hukuncin cewa wajibi ne Pell, wanda shi ne ministan kuɗin ƙasar Vatican ko fadar Vatican, ya fuskanci shari'a, wanda hakan ya maida shi shugaban cocin Katolika mafi girma da ya taɓa fuskantar tuhumce-tuhumce irin waɗannan, a yayin da cocin ta yi shekaru gwammai tana fama da taɓargazar lalata wadda ta shafi shugabanninta. Ya dai musanta zarge-zargen a yayin shari'ar ta jiya Talata. An sake shi bisa beli, to amma an hana shi ficewa daga Australia, inda ya koma bara bayan da Papa Roma ya ba shi hutu. Fadar Vatican dai ta faɗa a wata takardar sanarwa cewa har yanzu hutun da aka baiwa Pell na aiki.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu buɗe taskar rahotannin tamu da batun tsaro. Yayin da alƙaluman waɗanda suka mutu a tagwayen harin ƙunar baƙin waken da aka kai garin Mubi, jihar Adamawa jiya Talata ke ƙaruwa, hukumar NEMA ta yi ƙarin bayani. Wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya turo mana da wannan ƙarin bayanin.
A bayanin alƙaluman da hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya NEMA ta bada a yau Laraba, hukumar ta ce adadin waɗanda ma suka mutu a wannan tagwayen harin ƙunar baƙin waken sun ƙaru zuwa mutum 30, baga waɗanda aka garzo da su zuwa cibiyar kiwon lafiya ta gwamnatin tarayya wato FMC Yola. Imam Abani Garki, da ke zama jami'in hukumar ta NEMA mai kula da juna Adamawa da Taraba, ya ko bayyana halin da ake ciki tare mako da ƙaryata rahotannin da wasu kafofi suka bada da ke cewa fiye da mutum 60 ne ma suka mutu.
to mu dai kaga tigo din da muke amfani da shi ba wai da kai ne zamu yi wani lissafi ba ya kamata duk tigo din mu san zai ba da zaman to wanda zai defending and we have record in the hospital and what have you ko da muke ba ruwa shine the same record da sun asibiti suke da shi
to kaman kawai yanzu kaman mutane nawa ne alƙaluma ke nuna a hukumance
eh kaman yanda na ga maka da farko da akwai mutum 28 da suka rasu 22 on the spot 3 a asibiti amma yanzu sub national updating ina cewa an samu additional mutum 2 da suka rasu kagan kasa 28 plus 2 ya zama 30 kenan eh 30 kenan
ko na to kaman wanda suke asibiti wani hali suke ciki
to suna samun kikkiawar kulawa domin hukumar jiha ta yi kokari su ma medical center din da he special hospitals na iya kokarin su kuma federal government we are making our preparations now to take some of the items we request them to give us the items da suke bukata kuma sun turo mana yanzu muna kokari zamu kai musu dauki na kayan magunguna da abubuwan da suke bukata
ya mako zuwa yanzu tuni fa gwamnatin jihar Adamawa Senator Muhammadu Bindo Umar Jibrilla ya kira wani taron gaggawa kan haka tsaro domin gano bakin zaren mag ganci irin wannan tashin hankali Ahmad Sajo shine commissioner yar labaran jihar Adamawa ga mako abin da yake cewa
matakin da aka dauka dan shi mai girma gwamna yayi taro na committee tsaro a fadar jiha saboda dauki matakai wanda za a tabbatar da cewa an tsari kowa da kowa biyo bayan wannan kuma mataimakin gwamnan Adamawa shi kuma ya garzaya mubi an je an yi taro da dukkan masu ruwa tsaki na harkar da ta shafi taro da kuma inda wannan abin ya faru wato kasuwar movie da wuraren da ke kusa da wannan amma waɗanda suka jikkata sun zo gwamna ya ja dube su dazun nan kuma an tabbata cewa dukkan abin da ya kamata a yi musu na jinya ana yi musu biyu ma sun da waɗanda nasu ya tsanani an kai su tiyata kuma da ikon Ubangiji an ce sun fito lafiya
to wai kai na batun gudumawar jini da ake nema domin tallafa waɗanda suka jikkata halaye daga commissioner yar labaran
muna roko don Allah don Annabi a yi wa mutane a roƙan mana mutane a taimaka wajen bada jini mafi yawan waɗanda suka jikkata suna buƙatar jini in babu jinin nan kuma za mu rasa su da Allah jama'a al'umma su fito su bada jini
kawai yanzu ma dai ba wata kungiya da ta dauki alhakin wannan hari na garin Mobi yayin da ko mazauna garin ke ma danganta lamarin da irin hare-haren da 'yan kungiyar Boko Haram suka sha kaiwa a baya Ibrahim Abdullah Aziz Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya
to Ubangiji Allah ya kyauta gaba matsalar shan miyagun kwayoyi musamman na mara da tari da ke da sinadaran da ake kira kodin da turanci wani abu ne da mahukuntan Najeriya suka dade suna neman hanyar magance ta yanzu haka gwamnatin kasar ta haramta shigowa da duk wani magani da ke da wannan sinadaran na kodin wakilin sashen Hausa Nasiru Adam El-Hikaya ya hada mana rahoto akan batun
Ministan Lafiya na Najeriya Isaac Adewale ya sanar da matakin gwamnatin Najeriya na hana shigowa da sarrafa duk wani ruwan magani hana tari da ke dauke da sinadarin kodin da wasu ke amfani da shi don samun maye. Adewale ya ce za a tabbatar da daukar wannan matakin ta hada hannu da duk jami'an yaki da fatocin miyagun kwayoyi da cibiyoyin wayarwa don hana amfani da wannan sinadari na kodin da kuma bin dakunan sayar da magani don tabbatar da daina amfani da wannan maganin mai gusar da hankali in aka yi amfani da shi ta hanyar da bata dace ba. Maimakon wannan sinadari na kodin, ma'aikatar ta ce sai a rika amfani da sinadarin dextromethorphan wanda ba shi da illa ko tsanani kuma yana samar da waraka ga mura ko tari. Ministan matasa da wasanni na Najeriya Solomon Dalum ya nuna damuwa kan tazarar shan kwalabe masu kau da hankali.
Illa wanda muke ganin ta a irin halayen da ya kai matasa ga shan kwaya domin mai shan kwaya yana ganin kamar bari ya rabu da damuwa. Amma za a rabu da shi na dan lokaci ne ba wai an biya bukata ba. An samu yayanmu yan mata suna ciki da yawa to an shiga cikin babban bala'i domin komai ta ɓaci in a maza ana iya a ce to akwai bege amma idan ta shiga cikin mata to an gama da al'umma domin ko a dokokin duniya akwai sashi da tace mace ita ce al'umma
yanzu a tuna mun baku labarin cewa kungiyar Izala a Najeriya za ta dukufa ga kamfen din yaki da shan abubuwan da kan sa maye a tafsirin Ramadan na bana ga abin da shugaban kungiyar Sheikh Abdullahi Balalawo ke cewa
yanzu hukuma da ke kulawa da kwaya ta ce mashaya kwaya a Najeriya kusan miliyan 14 kuma miliyan 12 duk daga arewacin Najeriya suke ku ta bayani matasan mu su gane amfanin ilimi na addini da kuma ilimi na zamani in an yi wannan za mu fito daga kangin talauci da wahala sannan kansu zamanto 'yan bangar siyasa su yi ilimi kuma su shiga siyasa an ce rukunin siyasa akwai cin mutunci akwai cin amana akwai ƙarya akwai yaudara to mu canja ya zamanto amana da gaskiya da ainihin wato walwala da neman jin daɗin al'umma
Gabanin ɗaya ga watan Janairun baɗi da za a fara aiwatar da sabon tsarin raba magunguna a Najeriya, ma'aikatar za ta dage wajen rufe duk kasuwannin sai da magunguna na bayan fage zuwa ranar ɗaya ga watan Disambar bana. Nasiru Adamali, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
To, a shirinmu na dare yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan matakin hana shigowa da maganin kodin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka. Sai mun ji daga gare ku. Ƙungiyar Ƙwadagon Najeriya ta ce gwagwarmaya da take yi ta neman ƙarin mafi ƙanƙancin albashi na Naira 65,000 ba gudu ba ja da baya. A jiya ɗaya ga watan Mayu, ranar ma'aikata ta duniya ne ƙungiyar ta bayyana wannan buƙatar. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
Shugaban kungiyar na ƙasa, Comrade Ayuba Wabba, ya min ƙarin bayani.
Mafi ƙarancin albashi da ake biyan ma'aikaci a Najeriya ba zai maka shi ko ina ba. Ka duba kuɗaɗen haya ya sun hau, kuɗaɗen abinci sun hau. Bayan haka, kuɗin haya ma ya ƙaru, kuɗin mota ya ƙaru. Sanin kowa ne muddin ka ƙara kuɗin mai, to dole kuɗin mota ya ƙaru. Saboda haka duk wannan abubuwa ya ce yasa muka nemi ƙara ma ma'aikata da kuma masu karɓan fensho, a samu a ƙara musu mafi ƙarancin albashi da ma'aikaci zai karɓa a Najeriya. Watan muna neman ƙari daga 18,000 da muka rattaba hannu a kai a shekaru kusan 8 da suka wuce zuwa 65,000.
To shin ko gwamnati ka iya biyan wannan adadi kuwa? Dr. Chris Ngige shine ministan ƙwadago na Najeriya. Yan ƙwadago sun gabatar mana da buƙatar mafi ƙarancin albashi na Naira 65,000. Kaga su ma gwamnoni za su gaya mana matsayinsu. Ita ma gwamnatin tarayya za ta ɗau matsayi akan wannan. Da zara an sami daidaito, gwamnati za ta mika kudurin wannan doka gaban majalisar tarayya. Shugaban ƙwadago na ƙasa, Comrade Ayuba Wabba, ya min bayanin abin da yasa suke neman wannan adadi na Naira 65,000 a daidai wannan lokaci.
Mun duba ne menene kwatankwacin 18,000 shekara 8 da suka wuce. In ka duba ko kwatankwacin 18,000, in ka kimanta shi da dala, a lokacin ya kama dalan Amerika 100 ne ba kawai da 40. Amma yanzu bisa ga yanda kuɗin mu darajarsa ta barbare bai wuce ma dala 50 ba.
To shin koyaya masana tattalin arziki ke kallon wannan al'amari? Malam Yushewu Aliyu ƙwararre ne kan tattalin arziki.
Tattalin arzikin ƙasa ne, inda ana so a kai kuɗi masana'antu, ana so a kai kuɗi bankuna, to dole a kai kuɗi wajen waɗanda suke karɓan ƙayyadajjen kuɗi. Saboda duk sanda aka samu tawayan tattalin arziki recession, ɗanda albashinsu yake tsaye, su abin ya fi shafa kai tsaye, kuma su ne suka fi bada gudunmuwa kuɗaɗensu. Saboda kuɗaɗen da zai kai koma hannunsu su ne zai koma tattalin arziki, saboda kuɗaɗen ne za su koma kasuwa, sannan kuma shi tawayan tattalin arziki ya ci gaba da farfaɗowa. Amma akwai abubuwan da ya kamata a yi, dole ne gwamnati ta kula da kasuwa ɗin, sannan kuma ta kula da harajin da take ɗora ma kayayyakin da ake amfani da su yau da kullum.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana ci a ƙarfe 11:18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan masu saurare na biye da mu, mun tsaya ne inda baƙon tamu ta koro mana bayanin makarantar da take da shi a nan Boston. Tana kuma cikin amsa mana tambayar ko tsawon shekara nawa ne take ɗaukan ɗaliban makarantanta, sai lokaci ya mana abin da ya saba. Yau a nan za mu ɗora, yau an. Na ce ɗaliban naki daga wani shekara ne yake ɗaukarsu, domin na san nan komai bisa tsari ake yinsa.
So daga sati 6 zuwa amma 0 month ne muke sa, na sa 0 month in haifu kaman gobe.
Kai,
ni sun kawo mun zai dauka amma ba mu samu haka. The baby da na taba samu the smallest in it 6 weeks. Amma zuwa 13 years in shekara 13 za su gama, ba zan dauke su ba.
In mutun ya kai shekara 13.
Eh, 13 din after school program ina samu kaman 6 zuwa 13. Amma na safe din na crash suna zuwa baby zuwa shekara 4. A shekara 4 za mu yi graduation sai su wuce su shiga kindergarten.
Amma dai wasa makarantan koyon wasa ne wannan ko? Akwai wani karatu da za a koya nan wurin?
Muna karatu, na koya musu ABCD, muna koya musu rike pencil, suna drawing, suna coloring, muna artwork, muna fita excursion, muna zuwa museum of children's museum, muna zuwa park, mujemu hiwa asa, akoya kidewa. Suna muna basu abinchi, so uku muna basu breakfast, lunch, da snack. Masuna muna fita muna nap. That's enough. They said, I'm bachi.
Sir, I'm bachi. I'm
very busy.
I'm
very
TV na kallo.
TV na kallo. TV din kuma ba maso.
Kallo cartoon.
TV din ba maso musa TV din wai suna kallon regular TV. Muna akwai TV kasan ni na PhD instructional technology. So TV din is for instruction. Muna so su koya abu. So everything kuma da suna shiga ina sa su su cire shoes na su da kansu su sa su cire su jacket din su su sa in the right place in za su tashi kuma za su sa jacket din su da kansu na koyar musu yadda za su yi
amma an mutum mai sauraro zai so ya ji ya kika samu license din samun wannan daman bude wannan makarantan ya dauke ki wani lokaci ko kuwa cikin dan gangan lokaci ne idan kin sai in dai kin muddin kin cika sharuɗan da ake bukata
na farko tun da ni nayi makaranta nayi education bachelor na education ne amma anan gari ba su ba sai dole sai an je in bachelor education ba sai dai kana so ka cika ba zu a makaranta amma bude wa din in na daga je ka je department of education ai su training nasu sai ba da license sai ka zo ka nuna musu wajen da zaka bude sai su zo inspection su duba ina gadon irin gadon nan ne za su ha baby ina toys din akwai wanda ba su ha so akwai wanda suke so ina su paper in sun shiga yadda za a rubuta okay yo wannan asana ta shiga ta zo makarantar yau da an dauke ta an sign an waye ne ya kawo su in bus ne ya kawo akwai school bus masu kawo yara su maza su ba mu signature na su wun ba mu signing wai to mu dauki yaro kaza a hannun su duka za a zo a gan su document din wai daidai za ka yi kai business din sai ka yi registering kuma da city ka je downtown a Boston ka dauki kai registration din za ka sa wai a zumbude small business a nan gari in ya yi approving za ka dauka kuma suna son ka yi registering for wani number din shi ne na tax so da in ko kudin da ake biyan ka at the end of the year za ka yi filing ka biya tax ma gwamnati din so
yanzu kamar tsawon lokaci ya dauke ki kai duk waɗannan abubuwan
nawa kan bai kamar na mutane ba because ni na riga na ina da bachelor's na daga Maiduguri na education so da nazo da nazo nayi amma yanzu ina so in bude babban da nake so in bude zai center ne center din yana da class da yawa so da shi suna neman director wannan ne ana so kai kana da degree na so a early education so yanzu ma ina yadda muke magana ina dauki classes a different universities na dauka nayi class a courses ne nayi suna neman a samu director din Department of Education is a Zaiki courses da baiki. So na gama sora kaman course daya da nake yi yanzu a Fisher's College. Na yi a Bay State, na yi a UMass, na yi a Quincy College. Ina so makarata, ina ta zuwa kawai.
Ya yi kyau. Ilimi yana da kyau a ta neman shi. To amma shi samun wurin da kika yi wannan sai kika yi koko haya kika yi ina nuhin kamar muhallin wurin da wannan makarantar yake su za su baki koko za ki nema koko ginawa kika yi
kai za ki nema ko mai bude makarantar ne za ki ce ga wajen either I rent I lease ko a saya amma mu ne muna da wannan gida da sai na je na dauka mun bude makaranta a ciki na mai gida na
Donzin zaki bude babban anan duka wurin zaki bude babban magana yau ma kamar kullum masu aure lokaci mun abin da ya saba amma tarbe mu a cikin shiri na gaba yanzu Amadu Bakwar tamu An Usla da Julie Gresham da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa a tarbe mu a wani sati cikin ikon Allah.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Kun farko ya ce ya Allah ka ji kan mutanen da suka rasa rayukansu a sanadiyar harin bom a wani masallaci da kuma kasuwa a garin Mubi dake jihar Adamawa Najeriya waɗanda suka jikkata Allah ka ba su lafiya da fatan Allah Ubangiji ya kawo mana zaman lafiya da ƙarshen hare-haren ƴan ta'adda a arewa maso gabas da ma Najeriya baki daya sako daga Usman Shitu Mahuta sai kuma sako na gaba yace jami'an ƴan sanda da fatan za ku zage damtse sosai wajen yin koyi da takwarar ku a wajen aiki Mr. Adekunle Rufus Adedeji dan sanda mai bincike akan laifuffuka a jihar Ekiti wanda ya samu sheda a matsayin dan sandar da baya amsar cin hanci da rashawa kamar yadda wani bincike ya nuna da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi bugu da ƙari ofishin jakadancin Amurka dake Najeriya ya bashi kyautar dan sandar da yafi dagewa akan aikin shi sako daga Haruna Muhammad Katsina sai kuma sako na gaba yace tagwayen hare-haren kuna bakin wake da wasu azaluman ƴan ta'adda suka kai wani masallaci da wata kasuwa a garin Mubi wanda ya kashe mutane sama da 30 tare da jikata wasu mutane abin takeici ne da jimami dan haka mun yi turda Allah wadai da shi tare da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen irin wannan masifin sakon Haruna Boda in kaibo sai kuma sako na gaba yace salam VOA Hausa hakika abin da ya faru a garin Mubi na hakan abin takeici ne matuka da fatan Allah ya ji kan wanda suka rasa rayukansu daga sanin shaga kofar kaura Katsina sai kuma sako na gaba yace salam VOA Hausa Allah ya ji kan mutanen da suka rasa rayukansu a jerin hare-haren da ƴan kunar bakin wake suka kai a garin Mubi dake jihar Adamawa amin sako daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi sai kuma sako na ƙarshe yace Allah ka tausaya mana ka kawo mana ƙarshen ƴan ta'adda da ayyukansu a kasar Somalia Najeriya da sauran kasashe sako daga Aliyu Taka lafiya burnin Kebbi.
To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice wani tsohon lauyan shugaban Amurka Donald Trump ya ce mai bincike na musamman kan katsalandan din Russia ya ce ta yi gabatar da umarni ga Donald Trump ya bayar da ba'asi a binciken da ake yi. Wata babbar tawagar Majalisar Dinkin Duniya jiya Talata ta ce dole ne kasar Myanmar ta gudanar da bincike kan gallaza ma ƴan Rohingya da ake zargin an yi. Tawagar ta kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya ita ce tawagar jami'an ƙasa da ƙasa mafi girma da ta taɓa zuwa jihar Rohingya ta ƙasar Burma daga tun a watan Agustan bara lokacin da aka kaima al'umman musulmin Rohingya hare-hare. Hukumar lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce cikin kowane gungun mutane goma da ke duniya guda tara na shakar gurɓatacciyar iska kuma gurɓatacciyar iska ta cikin gida wadda ba a cika gane ta ba ita ce tafi illa ga jama'a. Rahoton baya-bayan na WHO ya ce gurɓacewar iska na kashe mutane miliyan 7 a kowace shekara. Kuma al'umman da ke fama da matsatsi a Afirka da Asiya su ne suka fi cutuwa.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna taya iyalan Alhaji Muhammadu Adili Turo da uwar gidansa Hajiya Hamsatu murnar samun ƙaruwar ɗiya mace wadda aka raɗawa suna Khadija a yau. Allah ya raya ta ya kuma albarkace ta amin. Yanzu a madadin
Ibrahim Almasi Garba
da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniya mu Mr. Skip ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.